This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 8 ga watan Agusta na shekarar 2024 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a jihar Rivers dake kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo yayin da wasu ƴan bandiga a jihar ke farma jama'a sannan an jima kadan zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun zanga-zangar shin me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an ƴan sanda a lokacin zanga-zangar ta tsadar rayuwa a Najeriya lambar da za a kira ita ce 202-980-6850 kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya kuma kasar Bangladesh yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin kwankwariya bayan murabus din tsoho Prime Minister Sheikh Hasina Yunus mai shekaru 88 wato 84 ya sauka a filin tashi da saukar jirage na Hasrat Sheikh Jalal na Dakar a wani jirgin sama daga birnin Paris kuma babban hafsan sojan kasar General Waka Uzzaman da wasu manyan hafsoshin sojin ne suka tarbe shi a rantsar da shi yau Alhamis jim kadan bayan saukar sa shugaban kasa Muhammad Shahuddin ya rantsar da shi tare da ayyana shi a matsayin babban mai bayar shawara matsayin da ke kusan mataki ɗaya da Prime Minister rikicin da ya fara ne zanga-zanga adawa ta tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma fadada zuwa babba adawa ga wato tsawon wa'adin Hasina wanda ke nuna zargin cin zarafin bil adama da magudin zabi sama da mutane 300 ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2024 ɗan jam'iyyar Democrat Kamala Harris da Donald Trump na jam'iyyar Republican suna kokarin caccaka juna a kowace rana don tunatar da masu kada ƙuri'a kan gazawa ɗayan su Harris bata bata lokaci ba a jawabin yakin neman zaben ta kafin ta tunatar da masu kada ƙuri'a kamar yadda a ranar Laraba cewa ta kasance mai gabatar da ƙara sa jiha a California jihar da tafi kowace yawan jama'a Amurka wadda ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari ta ce ta san irin nau'in Trump wanda ta lura cewa shi mai laifi ne wanda kuma aka same shi alhakin zamba ta miliyoyin daloli a harkokin kasuwancinsa da kuma ƙara raki kan maganganun batanci a ranar Alhamis lokacin da Trump ya shi ciki Harris ya sanar da taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na Mar-a-Lago da ke jihar Florida wannan ya zo washe garin da abokin takararsa Jerry Vance ya zargi Harris kan rashin gudanar da taron manema labarai ko kuma zama don tattaunawa da wata kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen zama ƴar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a kasar Spain ƴan sanda sun kaddamar da farautar tsohon shugaban Catalonia Charles Puigdemont a birnin Barcelona dan awaren na Catalonia mai farin jini ya koma Spain a ranar Alhamis shekaru 7 bayan da ya tsere daga kasar yana fuskantar wanda dan sammacin kama shi Puigdemont ya ci taki a wato ya yi tattaki a asirce daga gidansa da ke Belgium zuwa arewa maso gabashin Spain ya kuma yi jawabi a gaban dan magoya bayansa tsakiyar Barcelona karkashin hancin jami'an ƴan sanda ba su yi yunkurin kama shi ba Puigdemont ya shiga cikin tanti marko kusa da shi bayan jawabinsa daga nan ya fito da sauri ya shiga wata mota mai jira da ta yi awon gaba da shi ƴan sandan Catalonia sun kama wasu jami'an su biyu bisa zargin taimakawa mishi wajen arcewa to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zanga-zanga masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a fadin Burtaniya ba ta yi nasara ba a yau Alhamis yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'Yan sanda sun shirye yiwa faruwar wani tashin hankali a wurare 100 bayan shafin mako guda ana tashi-tashin hankula na rashin fahimta sakamakon harin wuka da aka kai kan wasu 'yan mata. Wuraren kasuwanci da yawa sun tattoshi tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Zanga-zangar tsadar rayuwa da ake ci gaba da yi a jihar Rivers dake kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo yayin da wasu 'yan bandaga a jihar ke farma jama'a suna kuma sace dukiyar al'umma. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Rivers ta bayyana damuwa sosai akan yadda zanga-zangar a jihar Rivers ta rikide ta koma tashin hankali kuma ta ce za ta dauki matakin da ya dace akan masu tada zaune tsaye. Wakilin Muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar gama gari dake gudana a jihar Rivers ta dauki wani sabon salo to rana ta farko da yadda 'yan zanga-zangar suka fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali da limana kuma suka bi manyan titunan jihar Rivers suna bayyana korafe-korafensu dangane da tsadar rayuwa da yunwa da ta addabi al'ummar kasar. To sai dai kuma daga rana ta 6 zuwa ta 7 har kawo yanzu 'yan zanga-zanga mafi yawancinsu matasa sun mamaye inda ake gudanar da zanga-zangar inda kuma aka fara kaiwa juna hare-hare inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kaiwa 'yan zanga-zangar farmaki. Haka kuma 'yan bindigar sun kai hare-hare a gidan wasu fitattun 'yan siyasa a jihar ta Rivers lamarin da ya kawo hasarar rayuka da kuma dimbin dukiyoyi. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ce ba za ta lamunta ba kuma a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a yayin zanga-zangar. Musa Olatunji Diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ya ce
the Inspector General of Police especially have come out to talk about that kind of a demonstration that we're talking about.
Yana cewa ne kamar yadda ka sani babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya na kasa ya gargadi masu zanga-zanga kada su farma dukiyar jama'a. Haka kuma mu ma a jihar Rivers ba mu yi kasa a gwiwa ba don daukar irin waɗannan matakai musamman ne yadda wasu 'yan bindiga suka fara cin karansu ba babbaka na farma 'yan zanga-zanga da kuma wasu fitattun 'yan siyasa. To labudda ba mu da wata kasa da ta wuce Najeriya kuma dole ne mu samar da tsaro ga al'ummar jihar ta Rivers. Mun samu wasu bayanai na sirri dake nuna cewar 'yan ta'adda na shirin kai hare-hare a sassan jihar ta Rivers. Ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a.
Enlightenment is going on and we are ready to ensure that we maintain peace in this state.
Yan zanga-zangar tsadar rayuwa dai a jihar Taribas su ma dai ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Currently all the security agencies have been made to into action to monitor the process.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Amai yace halin da ake ciki a yanzu dukkanin jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana domin zargin da ake na 'yan bindiga daga kai hare-hare yayin da muke gudanar da zanga-zanga domin duba yadda zanga-zanga ke gudana a sassa daban-daban. Jema 'yan bindiga sun kai hari a yayin da muke tsaka da zanga-zangar kuma sun ci zarafin wasu 'yan jarida sai dai kuma daga bisani jami'an tsaro sun kama wasu su ko a yau ma dai mun fito zanga-zangar amma kuma ba ko ina muka je ba domin gudun abin da ka iya bayowa baya. Bayanai dai na nuna cewar kungiyar 'yan bindiga ta yankin Niger Delta da suka aje makamansu wadda ke karkashin jagorancin Asari da Kubu a baya-bayan nan ta yi kurarin cewar kada wani ko wata ya gudanar da zanga-zanga a yankin na Niger Delta. Haka kuma a yankin kabilar Ibo mai jihohi biyar wato kudu maso gabashin Najeriya su ma sun zaɓi kasancewa gida kan kauracewa zanga-zangar matsayin rayuwa. Wani tsohon ɗan bindiga a yankin na Niger Delta General Abe Abaku ya ce za su ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa.
Look, the Niger Delta people too will be involved in this protest because
yana cewa ne bari in gaya maka gaskiya dole fa mu ci gaba da zanga-zanga a yankin na Niger Delta domin mu yi fito na fito kuma mun fito mun shiga wannan zanga-zangar domin kuwa akwai matsayin rayuwa da yunwa ga tabarbarewar tsaro manoma ba sa iya zuwa noma kuma babu abinci ana ta samun tashi-tashin hankula kuma tsadar rayuwa ta riga ta yi yawa ka dubi sanatocinmu irin dimbin motocin da suke shiga motocin su ma abin kallo ne saboda haka ba za mu daina wannan zanga-zangar ba
Yes. Including me.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Wata tawagar masu bincike daga Jami'ar Winston Madison sun yi nazari akan wasu duwatsu wanda ya nuna cewa wata tana motsawa kuma akwai yuwuwar zuwa wani lokaci za a koma sa'o'i 25 sabanin 24 da muke amfani da shi a duku ne a yanzu ko me hakan yake nufi dan jarida kuma mai nazari akan al'amuran addini da kimiyya Aliyu Abubakar yayi bayani akan wannan al'amari inda yace
wannan magana gaskiya ce amma akwai abubuwa da ya kamata a fahimta kafin a gane yaya lamarin yake na farko dai ba tun yanzu ba masana kimiyya suka gano hanyar da ake auna motsin wata da lokacin da yake zagaye da yadda yake da nisa daga duniya ko yake iya kusantarta tun wajen shekarun 1960 lokacin da kasar Amurka ta jefa kumbon nan na Apollo wato ɗan sama jannati su Neil Armstrong sun girka wani madubi a duniyar wata wanda zai ba masana sararin samaniya a nan duniya za su iya harba laser wanda in ta je ta dake madubin za ta dawo wanda yake auna musu distance din duniya da shi ainihin wata to wannan ya tabbatar da cewa watan nan yana motsi amma ya motsin yake abinda wannan laser ta auna shine yana motsin centimeter 3.8 bai ma kai centimeter 4 ban motsin da yake a shekara guda so kaga wannan motsin idan zai dinga tafiya kafin kuma a shekaran nan yana ƙara wannan motsin 3.8 centimeters da yake a shekara yana ƙara tsawon lokaci na agogo da kawai 1.4 na millisecond in ka ce millisecond ana magana shi kansa second in ka raba shi gida 1000 to kashi 1.4 yake ƙaruwa akan lokacin da yake akan duniya sakamakon wannan motsi na 3.8 centimeter da wata yake so kaga idan wannan abu zai ci gaba bai canja ba zai dauki shekaru kusan miliyan 500 nan gaba kafin a ce wannan millisecond din ya taru har ya samar da tsawon awa guda so maganar cewa za a sami bambancin agogo wani na abu zo a gani gaskiya duk magana ce ta mutane ba dai a ma duniyar ta kai shekara miliyan 500 nan gaba to kaga ba mun ba sai dai jikokin tattaba kunnan mu so dan haka babu wani abun fargaba cewa wai wannan motsin da yake zai kawo wani significant change na yadda muke awan lokaci a doron duniya amma hakika gaskiya ne wata yana shifting kuma da matan asalin farko ma san da aka halicci duniyar da watan ya yanayin lokaci yana canza dan a wancan lokacin da yake duniyar da watan suna gudu da sauri to kaga juyawar ta sa awa 6 ne maimakon yanzu awa 24 da yake to amma hankali ta soke stabilizing so yanzu kuma yana kan wannan zai ta tafiya haka zuwa wani lokaci so kafin a ce an samu lokacin da zai ma daina tasiri akan lokacin mu watakila sannan rana ma ta yi bindiga ta fashe ta hadiye da watan da ita duniyar kanta dan ana magana sai zuwa nan da shekaru biliyan kusan 9 kafin wannan lokacin ya faru saboda haka magana ta gaskiya shine wata yana motsi amma wannan motsin da yake ba zai affecting din yadda muke kirga agogo a doran duniya a wannan lokaci ba
sannan a ƙarshen watan Yulin da ya gabata ne mujallar Popular Science ta wallafa wani labari da ya game da jiragen sama na passenger inda a farkon watan Yuli watan ne wasu mutane suka jikkata bayan wani mummunan gargada cikin wani jirgin Air Europa wanda ya taso daga Spaniya zuwa Uruguay sannan kafin nan ma a ƙarshen watan Mayu an samu wani al'amari mai kama da wannan inda wani mutum da ake harsashin bugun zuciya ya samu yace gagarunku bayan wata mummunar gargada da ta auku cikin wata jirgi mallakin Singapore wacce ta saso daga London wanda a dalilin wannan na tuntubi Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi wanda yace wannan al'amari baya rasa nasaba da sauyin yanayi
shi dai abun da za a iya ganewa cewa gargada yanzu ta yi yawa saboda bayan da za a yi kai tahiya awa ɗaya awa biyu cikin jirgi baka shiga gargada musamman ma a wajajen da ake da manyan kamfanunnuka wanda suke hutar da kamar iska su na abubuwan da suke sarrafawa
kenan in ta zo ga duwatsun nan sama take to a lokacin da ta yi sama nan kenan tana iya ta yi sama har daidai inda za ta iske daidai inda jirgi yake tafiya a lokacin nan idan ma haɗuwa wannan yana iya kawo wannan aji wannan gargada sosai cikin jirgi zahin rana ko kuma in ce temperature ko temperature da faransanci wannan ma wani abu ne wanda yake yana iya kawo gargada cikin jirage abu ne wanda yake zahi yana ba da iska wanda yake tana yin sama duk abun da zahi yanzu cikin wuta bai da zahin saman wuta to a lokacin da aka samu zahin rana sosai to wajajen wannan duka wannan zahin tirin na ƙasa da ke guda yana yin sama ne in yayi sama kuma a lokacin nan kan ya samu ya rage ƙarfin shi shi ma kamar yadda ka san an hura me ake ce mata wannan a makera inda ake hurin wuta to haka ne ma daga ƙasa wannan iskar nan mai zahi take huruwa ta yi sama to in ta yi sama ka gani kenan wannan ya zama to ita ma iska ce mai ƙarfi mai zahi wacce take zuwa ta iske jiragen nan kuma a lokacin nan dole ne sai abin ya girgiza su wani lokaci ana samun wannan gargada tare da duka abin da ya shafi yanayin canjin yanayi kuma yanayin gurɓacewar yanayi da kuma duka abin da yake illolin da yake iya kawowa musamman ma wanda ake samu kamar a ƙasashe wanda suka ci gaba sosai kamar su Amurka su China yanzu inda ake da su Ingila da sauran ƙasashe wanda an san lalle suna da ci gaba bisa kan abin da ya shafi industry ko kuma ma'aikatoci na zamani wanda yake suna da cikin yanayinsu suna hutar da gas-gas na kamfanonin da yawa wanda yake suna yin sama kuma a wannan wajajen da an zo sai a ji
wannan kina cibiyar da ke kula da al'amuran yanayi a Amurka ta ce akwai yiwuwar za a fuskanci matsalar guguwar hurricane wanda suka ce yana da alaka da hauhawar alkaluman zafin teku da ake fuskanta wanda ya wuce kima cibiyar ta ce sauyin da ake fuskanta ya yi tasiri akan yanayin da ke haifar da guguwa ta hurricane wanda ba a taɓa samun aukuwar yawan guguwar da ake hasashe ba a wata tattaunawar da na yi da Dr. Murtala Uba Muhammad malami a Jami'ar Bayero ya ce baya ga matsanancin zafi yanayin El Nino yana tasiri akan irin waɗannan guguwar
El Nino abu ne da yake da alaka da yanayi yana da alaka da kadawar iska akwai iska da ake cewa air mass wacce take iska ce mai karfi da take kadawa ta saman teku to duk lokacin da ta zo ta saman teku zai zamana ta kada ruwan teku din nan igiyoyin teku sun motsa galibi saman teku shi yake da dumi sama da kasanta akwai abin da yake faruwa da ake cewa en sutine El Nino Sea Oscillation wanda yake wannan abu ne na yanayi da iska ko kace air mass take kadawa zuwa yamma to lokacin da ta kada zuwa yamma ruwa da yake mai dumi sai yayi yamma da haka abin zai taso a saman teku shine abin da yake ne sanyi sanyi to idan ya zama da wannan iska da take kadawa ta kada amma bata kai ga tun kudin ruwan duka zuwa yamma ba sai zama an samu break an samu karyewa to wannan sai ya sanya shi wannan ruwa mai dimi mai kon ya kada zuwa yamma sai ya kado zuwa gabas to idan ya kado zuwa gabas inda yake gabashin sai zama da sun samu dimi an samu dimi to wannan shi ake cewa El Nino to shi El Nino akan same shi a wasu lokuta kuma a samu La Nina to
Mai sauraro a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu ake muku sallama. Madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu dan mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an yan sanda a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya mun samu kira na farko daga Kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina wato koto a Najeriya daga nan Kwara
to
malam eh abin da ke sa shugabanni suna sa ya ana zanga zanga suna murkushe musamman masu zanga zanga suna sa yan sanda suna halin su da sauran su da yi musu abubuwan da ba daidai ba to muna ganin rashin adalci shugabanni da kuma rashin gaskiyar su
to ina ga layin malam Bello Garba ya goce yanzu kuma bari mu je Kaduna Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna Malami daga Kaduna ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Kaduna ma ya goce to daga Jigawa mu ne maka mara ba. Da wa muke magana?
Alhamdulillah kuna tare da Rabi Taura.
To muna jin ka malami.
Rabi Taura kallai. Eh babban dalilin da yasa jama'an tsaro suka fito, gwamnati ta fito da jama'an tsaro saboda hadarurrukan da za su iya faruwa saboda akalla daman gwamnatin tarayya a gwamnati ta yi hasahen cewa wannan yamuki zai iya janyo asarar dukiyoyi da rayuka saboda haka wannan shine babban dalilin da yasa gwamnati ta fito da jami'an tsaro saboda haka gaskiya wannan abin da ya faru babu riba su talaka ba su riba ba gwamnati ma ba su riba ba amma dai ubangiji muna roƙon Allah ya kada Allah ya kawo mana wannan ya sake kawo mana wannan yanayi da muka shiga a Najeriya da fatan za ku tashi lafiya
mun gode malam Rabu yanzu kuma bari mu je Nasarawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa
kuna tare da babawo ne mai agogo na nan cikin garin Jigata
to muna jin ka malam babawo
yawa naji labar kamar yanda ka san hukuma ba za ta tsaya ta ga ana ma mutane asara kaya haka da sa ido ba to kaga irin wa'annan abubuwan da suke faruwa na kwashe-kwashe satisfaction da wasu suka bi baya akan zanga-zangan da ake yi to dalilin da ya sa za mu ga hukuma ba za ta taɓa yarda da wannan tsarin ba saboda haka ni a iya fahimta na ina ganin cewa kamar yanda suka gani ana irin wa'annan abubuwan da bai dace ba sai ka ga hukuma ita ma ta nuna ƙarfin ta a cikin sabi da ne kaga wani ba ruwan shi da wayan magana wa wannan zanga-zanga ya kulle ta zo amma an ana fata to ba ta da yake ba kaga irin wannan tsarin in ka ce haka ake yin zanga-zanga a nan Najeriya gaskiya abin ba zai nan dade ba Allah
to mun gode malam babawo yanzu kuma bari mu je Sokoto
hello
hello da wa muke magana daga Sokoto
kuna tare da Garnet Koganga
to muna jin ka malam
wato ni a ro fahimta dangane da wannan abu da ake yi na zanga-zanga na hukuma ta sa ƙarfi ciki to gaskiya ba haka dace sai ba sai wato zai dan kasara da damar da ya zanga-zanga amma kuma an ta yi sinimara
haka
to su ba ta gare su da shigo cikin wannan zanga-zanga sun zaha abaci haka wanda kai ya dace a ce su hukuma to duk inda suka samu kayan gwamnati su tare su kare kayan gwamnati kuma duk koyon mutane kuma a kare musu duk mutane za a kawo da zanga-zanga har inda Allah ka wasa shi ga matsalar
saboda iska adalcin hukuma shine kawo ga matsala kawai.
To yanzu kuma bari mu je Kaduna. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna, ka dan gusa daga wurin rediyon ka dan aji ka ba mu jin ka. To ina ga dai layin malami daga Kaduna ya goce, yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Niger?
Wa alaikum assalam, kuna tare da wani gwamnati da hankali a Afirka kuma da tsoro a kawai da gwamnatin Adam da Jamhuriyar Niger.
To muna jin ka.
To ni ra'ayi na da zan ba da gaskiya da ake nan da tarihin Najeriya an yi an kai ga sa'in sanda, wannan yana da kyau. Kuma da yake dai sanda zan da ba ta da ta samu makafa a jini, kuma ya kamata a ga shi ta jini da a tsakan nan da jini masala. Kuma da kuma ina kira da shi wurin kafa tarihin Najeriya, da Allah ya da da kai ne ya rabu ga ni da wannan kafa wurin saboda matsayin suna ciki. Abin da yake tsaye a daidai saboda da tsadar rayuwa ta rinawa, ina fata a zuba a zauna a gyara su ɗoriki za mu. To da mun kasan jijiyar da Mali Burkina mun karamu da su, mun sharaba da ni da su. Salamu alaikum, na gode.
To mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Borno.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Abubakar Abdullahi daga nan Borno.
To muna jin ka Malam Abubakar.
Eto kamar yadda dai talaka yake zanga-zanga gwamnati ya fito ya mutu ce wanda yake adalci ne, duk inda yake talaka yana zanga-zanga akwai ni alƙawuran da gwamnati bai shika matalaka ba, ba a zanga-zanga haka MP kawai, duk wanda suke shiga zanga-zanga ba suna so suke shiga bane, dalili ne yake tasowa wanda zai fi karfin su sai su nuna cikin su ta bangaren zanga-zanga.
To mun gode Malam Abubakar Abdullahi daga Borno. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum, sunana Dan Asaba mai sata daga nan Yahudu jihar Kebbi.
To Malam Dan Asaba, muna jin ka.
To gaskiya ni abin da yasa nake ganin shugabannin mu suna sa ƴan sanda suna kisan masu zanga-zanga. Najeriya dai ba san darajar rayuwar dan adam ba. Talaka ba shi da gata a Najeriya. Dama suna amfani da talakawa ne idan suna son a jefa musu ƙuri'a. Da zarar an jefa musu ƙuri'a to talaka ya biya su. Ko a raye ko a mace babu ruwansu. Sannan ina kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta shigo ciki ta bibi irin kisan gidan da ake masu zanga-zanga masu neman ƴancinsu.
To amma Malam Dan Asaba, ban tabi numfashinka ba, su ƴan sandan kisa kawai suka yi, babu wani abu da suka yi na alheri ko?
Ga bidiyo nan ana yawo da shi, ga bidiyo nan ana yawo da shi, ga bidiyo nan. Yanzu duniya a tafi hannunka ne. Ga waya ana ɗauka, ana zanga-zanga ana ɗauka, ana ganin yadda ana watsa siyagas, ana watsa ruwan zafi har da kisa ma ana yi. Ya kamata gaskiya fi sabilillahi gwamnatin Najeriya ta dakatar da wannan al'amari. Idan ta kashe talaka wato wa za ta jagoranta ne?
To Malam Dan Asaba mai fata daga Kebbi, mun gode da ra'ayinka, kuma lokaci ya ɗaga mana hannu a yanzu, don haka za mu rufe layin wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To mai ru'a takaice, Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya kuma kasar Bangladesh a yau alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabus ɗin da tsohon Prime Minister Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 wato mai masu 84 ya sauka a filin tashi da saukar jirage na Hasrat Jalal na Dhaka a wani jirgin sama daga birnin Paris, kuma babban hafsan sojin kasar ne da wasu manyan hafsoshin soja suka tarbe shi ya samu farni daga magoya baya. A ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar Amurka na 2024, ɗan jam'iyyar Democrat Kamala Harris da Donald Trump na jam'iyyar Republican suna kokarin su cika juna a kowace rana don tunatar da masu kada ƙuri'a kan gazawa ɗayansu. Harris ba ta ɓata lokaci ba a jawabin yakin neman zaben ta kafin ta tunatar da masu ƙuri'a, kamar yadda ta yi a ranar Laraba cewa ta kasance mai gabatar da ƙara ta jiha a California, jihar da ta fi kowace yawan jama'a Amurka da ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari. Shi kuma Trump ya sanar taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida. Wannan ya zo washegari da abokin takararsa Jerry Vance ya zargi Harris kan rashin gudanar taron manema labarai ko kuma zama tattaunawa da wani kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen 'yar takarar neman shugabancin ƙasa ta jam'iyyar Democrat.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma engineer mu Miss Kila. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.